Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 21 ga watan Agustan shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta dauka a Afghanistan. A halin da ake ciki kuma wani binciken wato na sharar fage da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS dake Afghanistan din sun kashe mutane 36. Sannan a yanzu ƴan sandan Spain sun maida hankali kan wasu garuruwa biyu wajen neman maharin nan na ranar Alhamis.
To har ila yau za ku ji cewa dakarun Amurka sun horar da takwarorin su na rundunar haɗin gwiwar sojojin ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi kan ba da agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga.
To wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma zai taimaka sojojinmu musamman sojojinmu na sama akan irin waɗannan abubuwa da.
Idan muka leƙa ƙasa kamar za ku ji cewa sama da mutane 10,011 ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kaɗai sanadiyar haɗurran ababen hawa a Kamaru.
A gaskiya yawancin su masu ɗan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a san masu ɗan shan ɗan ƙwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara taimaka wurin hatsari.
Sannan kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau ɗinnan Litini. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asiya a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojin Fort Myer da ke kudu maso yammacin Washington babban birnin Amurka a cewar wata sanarwa da fadar White House ta gabatar. Jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya ce Trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a Afghanistan, to amma bai yi wani cikakken bayani ba.
A halin da ake ciki kuma wani bincike na sharar fage da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS a Afghanistan sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin ƙasar a farkon wannan watan. An aikata wannan mummunan kisan ne tsakanin ranar 3 zuwa 5 ga watan Agusta jim kaɗan bayan da mayakan suka mamaye ƙauyen Mizra Ulang mai rinjayen ƴan Shi'a. Ƙauyen na cikin lardin Sar Erfil ne kuma a wancan lokacin jami'an Afghanistan sun ce waɗanda aka kashe ɗin sun kai sama da 50. Rahoton shirin bayar da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan na UNAMA wanda aka fitar jiya Lahadi ya ce waɗanda abin ya rutsa da su sun haɗa da farar hula da kuma sojojin gwamnati waɗanda aka ƙwace makamansu kafin a kashe su.
Daga jiya Lahadi, ƴan sandan Spain sun mai da hankali kan garuruwan Ripoll da Manilo da ke arewa maso gabashin ƙasar a farautar direban motar ɗaukar kayan nan da ya sheƙo cikin cincirindon jama'a ta kaɗe mutane a Barcelona a makon jiya. ƴan sanda sun kafa wuraren binciken ababen hawa da dama a fatansu na damƙe Yunis Abu Yaqub, ɗan shekaru 24 da haihuwa ɗan asalin ƙasar Maroko, wanda suke zargin cewa shi ya kai harin na ran Alhamis wanda ya halaka mutane 13 a ya kuma raunata wasu 100. A wani taron manema labarai da suka kira jiya Lahadi, ƴan sandan na Spain sun kuma bayar da rahoton cewa sun gano wasu tukwanen iskar gas har 120 a wani gida wanda suke kyautata zaton inda wanda ake zargi ke wato da kai harin na ranar Alhamis ke har hada bamababan kenan. An kuma samu wasu kayan har hada bamababan da suka isa a kai hari ɗaya kuma wajen biyu a Barcelona da su a cewar babban jami'in 'yan sandan yankin Joseph Luis yayin da yake magana da yan jarida, inda ya kara da cewa amma ga alamar abun hada bom din nan na TATP.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekarar 2014. Joshua Wong da Nathan Lowe da Alex Chow an yanke musu hukuncin ɗaurin watanni 8 ranar Alhamis saboda rawar da suka taka a jerin gangami da zanga-zangar da ƙungiyar ta yi na tsawon watanni da dama na kiran da a yi sauye-sauyen demokradiyya. Hukuncin da aka yanke musu din ya game da fushin kungiyoyin kare yancin dan adam da sauran yan gwagwarmaya waɗanda suka hada da kai da farar hula jiya Lahadi suke tattaki daga gundumar Wanshai zuwa kotun ɗaukar ƙara domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin. Waɗanda suka shirya gangamin ba su bayar da kiyasin waɗanda suka hallara ba, to amma 'yan sanda sun ce mutane kusan 22,000 ne suka halarci gangamin, wanda ya zama gangami mafi girma da Hong Kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar.
An ba da rahoton cewa mayakan ruwan Amurka guda 10 sun bace, 5 kuma sun ji rauni lokacin da wani jirgin sojojin ruwan Amurka mai suna USS John S. McCain ya ci karo da wani jirgin dakon kaya a can gabas da kasar Singapore kusa da mashigar ruwan Malacca. Bataliya ta 7 ta sojojin ruwan Amurka ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan Litini, wadda ke cewa jirgin wanda ke cilla makamai masu linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna Alnik MC da misalin karfe 6:20 agogon yankin. Jirgin mai suna John McCain ya lalace a cewar takardar bayanin. Bataliya ta 7 din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a wani mataki na ƙara ɗaura ɗamarar yaƙi da masu tada ƙayar baya a yankin tafkin Chadi, dakarun Amurka sun horar da sojojin haɗin gwiwa da ke yaƙar 'yan ta'adda a yankin na tafkin Chadi kan yadda za su riƙa ba da agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Wannan horo da rundunar sojojin saman Amurka da ke Turai suka bai wa sojojin saman Najeriya, Niger, Chadi da ma jamhuriyar Benin na da zumar zaburar da sojin saman kasashen bisa sha'anin tsaro da kuma aikin jinƙai a lokaci guda. Manjo General David Beldawin shike jagorantar rundunar mayakan na Amurka.
We saw a great demonstration not only of the capabilities of the nation.
Koda baya ga horar da aiki ga dakarun kasashen kan ba da aikin jin kai irin na gaugawa, kazalika zai kuma ƙara yaukaka haɗin kai na kasashen da suka shiga wannan horaswa.
But also the great partnership amongst the nations that participated.
Tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, yace duba da kwarewar dakarun na Amurka, wannan horo zai taimaka gaya.
Sojoji na Amerika suna da kayayyakin aiki kuma suna da training akan wannan abu, kuma ka duba shekarun da suka yi a wurare da ake zuwa ake yaki a sauran kasashe da sauransu. So wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, kuma zai taimaka sojojinmu, musamman sojojinmu na sama, akan irin waɗannan abubuwa. Da kuma in ka duba ai su Nigerian Air Force dama mukan yi waɗannan training tunda muna da Aeromedical Center a Kaduna da sauransu.
Wane tasiri wannan horon zai yi a aikin mayakan sama a waɗannan wuraren da ake waɗannan rigimu?
Ya in ka duba kasashen za a yi training in sauran kasashe ba Najeriya da Chadi da sauransu, a wurare ne wanda yake waɗannan 'yan ta'adda sun yi katutu a wannan wurare. Saboda haka wannan training da Amerika za su bayar zai taimaka wannan kasashe, kuma zai sa a samu ci gaba, a samu nasarori ga wannan yaki da muke yi insha Allah.
Shi ma tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace, duba da yadda waɗannan kasashen yankin tafkin Chadin ke fama da tarzoma irin na ƴan bindiga
saboda waɗannan kasashen da suka ci gaba suna da masaniya sosai na kawo agajin gaggawa a cikin minti 5 ɗin za a iya ɗauka mutum a kai shi tiyata ko a yi masa aiki na zuciya ko kuma inda na kariya ne ko a bashi jini ko a tsaye da zubewan jini sai ka ga wani gurin abubuwan da suke faruwa da mu mutane ke mutuwa a kasashen turai saboda wannan kawo agajin gaggawa ɗin nan mutum sai iya tsirar da shi
yanzu dai abin jira a gane shi ne irin tasirin da wannan horo zai yi ga dakarun na kasashen yankin tafkin Chadi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ka dike dun mutuwa mai bantuwa da sai soja. Kwai dike dun mutuwa mai bantuwa da sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja. Don wata rigima ita ta mu sai soja.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta gargaɗi jama'a da su nesanta kansu da ɗaukan doka a hannu a duk lokacin da wani lamari ya faru wanda hukuma ce ya kamata ta ɗauki mataki a kai. Rundunar 'yan sandan ta yi wannan kiran ne bayan da wani gungun matasa a ƙauyen Tela na ƙaramar hukumar Gasol na jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya ya kashe wasu matasa hudu da ake zargi sun adabi yankin. Daga Jalingo ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Bayanai dai sun nuna cewa waɗanda aka kashe sun fada da suna dabar mazauna garin na Tela da fashi da makami da kuma garkuwa da mutane kafin dubun su ya cika inda ko suka fada tarkon da ƴan banga suka saka a yankin. Hakanan ma kuma rahotanni sun tabbatar da cewa an samu bindiga da kuma wasu makamai a hannun waɗanda aka kashe kuma sun shaida waɗanda ma suka kama su cewa iyayen gidansu na fackin daji wasunsu kuma na cikin garin Jalingo. Kakakero na 'yan sandan jihar Taraba David Misal ya ko tabbatar da akwai lamarin tare ma daga garin jama'a da su daina daukan doka a hannu.
Bayanan da muka samu daga jami'an 'yan sandanmu da ke Tella ya nuna cewa an tuhumi waɗansu matasa wanda aka gansu kuma an tuhume su da laifi na yin garkuwa da mutane. A wannan lokaci kuma su ƴan banga suka damke su. Lokacin da suka damke su suka yi kokari su mika su a hannun ƴan sanda. A wannan lokaci kuwa muka tura jami'anmu a guje su je su karbe su kafin kuwa mu isa wannan wurin. Muka tarar cewa waɗannan matasa wanda suka cika da haushi suka afkama waɗannan ƴan banga suka kwashe waɗannan matasa a hannunsu sannan suka kace su.
Ba ma dai ga waɗanda aka kashe, hakanan ma kuma jami'an tsaro sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin masu tu'annatin da ake wa lakabi da Kingo wanda ko ya sha da ƙyar kamar yadda kakakin nan 'yan sandan jihar ke ƙarin haske.
Kafin nan a kama waɗannan bayanai da muka tattara ya nuna wanda aka fi sanin shi sosai da Kingo ya tafi da waɗannan mutane guda hudu ci na biyar amma shi ya yi gaba tuni domin ya je ya bincika ya ciriya yanda in sun iso za su yi waɗannan ayyukan. Dan gari ne ya san da wannan wuri sosai kuma yana duban yanda mutane suke kallon su da akwai yuwa ya fahimta cewa fa an dago su. So tun lokacin da kafin a yiwo kansu shi ya ja jikinsa ya bace. Amma kuwa kaga duk da wannan bai tsira ba da cike mun yi nasara damce shi.
Kamar dai da malakalma ke bayyanawa daga bara zuwa bana an sace sama da mutum 64 a kanan hukumar Gasol da Bali inda bayanai ke cewa sai da ma aka biya kudin fansa sama da naira miliyan 100 kafin a sako su. To wai ko me ke ja matasa ma fada irin wannan tu'annuti a yanzu? Malam Aminu Sani malami ne a sashen kimiyyar halayyar dan adam na jami'ar jihar Taraba ya danganta yawaita sata da kuma garkuwa da mutanen da tabarbarewa halayyar dan adam.
Dan adam zai zamana kullum in ya tashi abinda ya kamata a ce ya fi karfinsa. Shi dan adam ya fi karfin abin sai abin ya zama ya fi karfin dan adam. Shi kullum zai zama tunaninsa ya zai samu wannan abin. In har tunaninsa ya zai samu kuma ba inda zai iya samu to dole zai tuna hanya ko mai kyau ko mara kyau inda zai samu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a ƙasar Kamarukuwa wata ƙididdiga ta nuna cewa sama da mutane 10,011 ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kaɗai sanadiyar haɗuran da ake samu na ababen hawa. Wakilinmu Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani daga ƙasar ta Kamaru.
A kasar Jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin kasar yana neman sanya al'umman kasar a cikin halin ni'a su musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki anda ɗaliban kasar suke komawa hutun su ga kiyasi dai a kowane mako mutane 50 ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma anda direbobin suke yin tukin ganganci ko diban barasa kafin su shiga motocin su Malam Sha'ibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na bus na kasar ta Jamhuriyar Kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a fadin kasar
wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙoƙarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗi da hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ukuku inda yake mu kuma dubu a gaskiya yawancin su masa dan lefi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a san masu dan shi dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma yana ƙara timakawarin hatsari to amma duk da haka mun tsaya kwanan zamu taro na zamu je mu ga gwamnati mu kai musu kokon mu taimakon zasu mana gina gyara hanya ƙara faɗa hanya sannan kuma zamu dauki mataki akan mu kanmu direbobi mu ga cewa lalle an dauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya kuma dare in ya inda ka gaji to ka samu na wuri kai faki kai bacci
shi ma Malam Rabi Muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da yace
to matsalan da yake faruwa anan akwai matsalan hanya saboda hanyar Kamaru ta kankanta yanzu kuma akwai yawan motoci ba haka nan kuma direbobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali shi yasa ake samun hatsarurruka akai-akai eh gwamnati tana da na telefon don laifin gwamnati shine ba zai wuce gwamnati ta bar hanya na shekara kusan 25 ko 30 har yanzu su ake amfani da su
wakilin ministan sifiri na kasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jeddo ne shi ma ya nuna irin yanda suke kokari matuƙa gaya wajen ganin hana irin yanda hatsaruka yake faruwa a fadin kasar yace muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin daukan foto domin hanawa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin ya ki cintira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai anan a shekarar 2017 nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da 11,200 kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin kasar musamman ma a gabashin kasar da yammaci ko kudu da arewacin kasar sun kai har 38,000 a yanzu haka a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to duniya mu bi ta asannu
To nan gaba a yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi jawabi ga 'yan kasar bayan da ya dawo daga London inda ya je ya kwashi jinya. Za mu kawo muku ƙarin bayani a shirye-shiryen mu na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu agogo nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 18. Kuna sare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Zirami dake yankin karamar hukumar Giya daya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Remand mutane da yawa sun tuntube mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali wasun su ma a garin Azare a wata kotun da ake kira kotun Nasarawa inda nan ma alkali Sani Musa ne ke shari'a to amma bari mu sake komawa ƙauyen Nazirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zamanta zalunci ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Ma'azu Jarmawo. Ni dai na samu ana case ɗin wannan mata a rufe ubanta sai yanzu to meye dalili aka rufe sa ce gashi yanzu to bayan suke ta akwai sai duka komai sannan ai ba dalilin a rufe uban yarinya wanda shine jini ne belin sa aka bani beli a Azare aka ban belin muka ɗauki lauya Mustapha Bila don ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya to Allah da iko sa aka appeal aka giya dai kotu kafa ta warware wannan batun appeal din garar da yayi aka ba da dama cewa tabbatacce ta saki an sake ta inda sai dusun sun sakin jarmawa ya zo uban yarinya ya zo sannan masu sai dusun sun faɗa gaskiya saboda haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata ce ta aure dukkan ta samu ji ta aure shine da ta auren ta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana case case yanzu haka akwai wani ta'adin akuya ne ma ba aka zai an samu wani Musa ya kai karan ana gaya masa sunan sa Cidawa wanda ba shi Cidawa ne mai kiyon ba yara kana wanda ba su fi shekara 7 aka ga wai sun yi ta'adi sannan yaro da aka ji aka kama Cidawa aka rufe aka yi bailin sa naira 5000 sannan kuma suka saki masa tara ta naira 24,000 wanda taran ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi 3 naira 60,000 wanda alhali kuma hatsin ma a naira 177 yake sai ce 20,000 aka masa naira 60,000 wanda muka bai adalci ba muka dauki appeal yanzu muka ta tana nan a giya ko ta afara ta insha Allah sannan akwai kuma wani ana ga masa gari wani dan a caba shi kuma yana bacci san sai kwace sai ya je ta'adi amma wani Ahmadu Gobe sannan da ya ta'adi gari ya waye aka ce kaza kaza zai je bashi hakuri ya kiyarda sai kai kara a kama shi aka rufe shi aka mata ta naira 70,000 wannan haga ba adalci bane saboda haka shine muke so gwamnatin Najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi zaluncin ya yawa
wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan radio ko
sai da aka ji bayanin a radio to kusa na ake tuntuban mu ya fara daman kai korafin gaba daya ba wanda shawara yayin
a lokacin da wakilin ciki da gaskiya ya yi tattaki zuwa Zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana hada kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a masu sarautar wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci wanda ya ce shi kam aurinsa kotun Zirami da kuma alkalinta Sani Musa masu adalci ne domin da aka kai shi kara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun tare naira 10,000 kawai ya ce aka yi masa kudin da shi aurinsa ya ce ba komai bane kamar yadda mutane a Zirami suke zargi alkalin yana karban waɗannan kudade ne ba tare da basu rasidi na cewar sun biya waɗannan kudaden ba
sunana Jauro Gani Ganci na yi fada da yaro akan tadi na duke shi ya kai karata
ina kai karan
ya kai karata Zirami alkali ya mun hakunci
a wani dalili ne yasa kuka je gaban alkali a Zirami
akan na doki yaro akan tadi shine kuma da yamin abinan tadin doya to shine ni kuma sai na duki amma ya mun adalci
bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai haka kawai
ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko akai ni
a'a ya ci taron ka
to 10,000 wani abu ne ai adalci
amma ka bi 10,000 wajen
ya karba
to kamar yadda muka ce akwai mutane da yawa waɗanda suka taba fuskantar alkali Sani Musa basu ji dadin hakan ba ga guda daga cikin su
sunana Malam Aminu Usman ina zauna garin Azare mu dai alkalin Zirami an kai mu kotun sadaka police station ne aka tura mu kotu
dalilin
wasu yara da suka zo suka shiga daki suka dauka mana waya da aka dauke ta daki kuma ba balla shi aka yi ba aka shiga daki aka dauki waya to bayan kwana biyu ina kwanci a wannan dakin da aka dauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai naga yaro dan naga yaro sai na kama shi dan na kama shi sai na fita da shi kofar gida dan na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka yi shiga daki ya nuna mata wurin da ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga awayar da ya kaiwa to wayar da ya kai musu muka je muka samu su muka kama su muka su police station to police dai ba su wani kasa a guyo ba suka tura mu kotun shi wannan alkali to gaskiya ni ban ji dadin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taba zuwa ba abin da ya taba kai ni kotu to ni duk a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawun sa za a bi masa kadin abin sa da yake nema alkali shi da kansa ya yara guda uku yace masa ina yace musu ku ka dauki waya sun yi da zo suka dauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga Azare ma sai da suka je dutse da wato Jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yadda cewa su suka dauka to a lokacin da ya yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma ya musu tara sannan kuma ya ce ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka ba mu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kaman sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara basu kawo kudi ba amma mu kan kara hakuri to muka dan kara hakuri aka saki samu wannan lokaci sai muka dawo to waya dai naira 68,000 ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na dan lokaci sai aka yanke mata kudi naira 40,000 sai kuma sannan kuma da damages wato kaman irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kaman su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alƙali sai aka samu na damages za a biya mu 10,000 na wannan kudi to in kai hada jimlar kudi naira 50,000 kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karbi kudi kenan sai aka ba mu naira 25,000 to daga nan dai sai kuma abu ya canja kama kullum muka zo sai a ce yara basu kawo kudi ba kullum muka zo sai a ce yara basu kawo kudi sai ka ce to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko sun biya tara ya kamata su fara biyan mu kudin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga bana je ne wa alƙalin complaint cewa ga fa yaran nan fa ba a biya mu kudin mu ba amma suna ta yawon su a cikin gari sai aka ce to sai mun saki biyan wani kudi daban aje a sake kama su muka je muka biya naira 2,000 aka sake zo aka zo da guda daya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba daya ba aka zo da guda daya to daga nan ne dai ake ta kaiwa ruwa rana aje a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kudin da aka ba mu wannan kudin ba mu tabbu ko kobo ba a ciki ba
dubu ashirin da biyar
za mu dawo da shi in yaso sai su je bauchi su kaiman sauran kudin to shine fa sai magana ta canja da alkali da shi dan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da registrar wanda muka je muka rubuta complaint a wurin sa kenan sai suka ja mu dakin alkali wato kaman office sa kenan shi alkali akai magana to a lokacin da mun sanya akai suka kara mana akan wannan kudin muka karwa muka tafi aka ce mana mu sake dawowa
jimla
ya kasance naira 35,000 to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa muka karbi sauran kudi to da har yanzu dai abun ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya
dan ba ka rasa mu sauran kudi
ba ka rasa ba haka muka hakura dan daga baya muka je instead of hada mu da wancan register amma sai aka hada mu da wani mu dai kotu mu dauke ta
wuri
ba mu yafe ba
to yanzu abun da nake so ya ko zaka iya tuna sunayen wannan shi prosecutor din da registrar da suka fara aiwatar da wannan bincike
to sunan prosecutor ne Adamu Shehu giya ɗaya ko Adamu Shehu dai kowa san shi da Adamu Shehu to amma shi registrar din gaskiya ban rike sunansa ba gaskiya
to wannan shari'a da aka yi a garami ne aka yi ko a ina
a nan garin Nazare ne akwai wata kotun Nasarawa ana kiranta kotun Nasarawa a garin Nazare to shi
yakan yi shari'a kenan a Azare da kuma Zarami din kenan
yakan yi tun da gashi mutanen Zarama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a Azare yana a Zarami amma dai mu a Azare mana
a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin sarkin Zarami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta Zarami da alƙali Sani Musa to amma ba su ce uffan kai ba ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba a kasance lafiya
yanzu kuma ga labarai a taƙaice
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta dauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau dinnan Litini a halin da ake ciki kuma wani binciken da ɗan sharar fage da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS a Afghanistan din sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin Afghanistan a farkon wannan watan daga jiya Lahadi, 'yan sandan Spain sun maida hankali kan garuruwan Ripoll da Manilo da ke arewa maso gabashin ƙasar a farautar direban motar ɗaukar kayan nan da ta sheƙo cikin cincirin da jama'a ta kaɗe mutane a Barcelona a makon jiya. Dubun dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara ta 2014.